Wasu mazaje masu aikin ba da kariya ga yankunan su daga hari ɗan bindiga sun gamu da adalin su a lokacin da suke kokarin kai dauke a ƙauyen Tungakkara na gundumar Boko a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma ƙauyen Dangebe na gundumar Gidan Goga a ƙaramar hukumar mulkin Marar duka a jihar Zamfara wayanda ke makamtaka da juna a cewar Ahmadu Bauchi Malikawa Kube shugaban masu aikin tsaro na yankin yace jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyurta zaton cewa bom ne har yayi sanadiyar motar mutane da kuma raunata wasu da dama daga cikin su
lalle ni a shugaban su to saboda Allah da Annabi an yi mana matsala tsakani da Allah jirgi ya mana matsala saboda Allah ga barayi ta sun yayi kaya amma saboda Allah da Annabi wallahi duk mu ɗan ya agajin da muka ji wallahi waɗanda muke waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi an yi mana matsala yadda ta kamata ran kai da ki
kimanin mutum ne aka baka matsala gare
shi tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu
mutum na asibiti
12 wallahi sai da muka tadda hannun mutum duk dogayen bindigogi gare mu tsakani da Allah da Annabi amma wallahi kawai jirgin ne zaka yi baka mana layi saboda Allah da Annabi
wani daga cikin wayanda suka tsallaka rijiya da baya yayi bayani kan irin yadda lamarin ya riske su
to ni sunana Ya'u Malika to abin da ya faru da muwa mu dai kawai mun je mu kai dauki jirgi ya tafi barayi sun wuce kawai jirgin nan yana zuwa sai tsaye dawo baya yana ganin mu kawai dawo baya yana dawowa baya kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba yana saka mu gaba sai dai to jirgin da wakili ya bugu mu kai an ka ce ba zai buge mu ba riski uku mutane da tun da sun ga dama su buge mu mu kauce to daga nan kawai sai tsaye mun ka shiga cikin gida ba sai da ba kawai sai faru wannan abu kawai sai ga ya sako ban din farko ina sako ban din farko muna kalewa muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga mutanen mu duk sun mutu a lokacin hankali na ya riga ta tun da ga wakili na kallo da dama ba ta ga wani kai hankali ya ta riga na hirge ta gido kace
yanzu ga wani ku samu an kashe
to gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah saboda hankali na ya riga ta shi gawa zan iya auna zaka ta kai kusan 30 da masu rauni akwai masu rauni da kike
to amma yanzu mutun da kun ka tantance ya rasu
to ni yanzu a halin lokacin da na garo ban san gaba ya gare ni ba lokacin da na garo mutun 15 sukan da na riga mun kun kiran gaskiya
shi ma wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su
duk mun riga mun haɗu muna magana mutun ka harbar nan san ka ce mun barayin nan sun riga sun ta yake nan to mu ko muna kokarin to sai an ka ce to jama'a kowa ya koma yake sun kowa ya tsare Allah ya tsare shi to muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi
Anashi Haujin honorable Maharaj Salisu Garu Faru wanda dan majalisar dokokin jihar Zamfara da ke wakiltar yankin da bararun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin ya bada tabbacin faruwar lamarin
jirgin sama na sojin sama ya je kai dauki domin kwada da yan ta'adda ya cimma gungun mutanen gari masu kokarin kare kansu bisa kuskure bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda an lahiyayi ya saki ban wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama wasu sun samu raunuka yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda samu raunuka suna asibiti
kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadiyar wannan lamari
da yake gamayya ne tunga kaga akwai tunga keta an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta akwai yan asalin cikin garin Gidan Goga kuma akwai wasu waɗanda sun rasa ransu kuma akwai irin tungan labbo tungage ne dai da dama wanda wasu mutuna da mutum biyu wasu uku wasu hudu da sauransu to wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba don wasu naman su ma ake dokowa
haka ma ya ce tuni suka fara tuntuɓar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.